Sup ni ban sorabwa Mangat soyaya che ni ban sorabwa He soyar pen ina ne zan sanya ka ina Kullum ina nazari ya zanyi na fan shi ka ina Kauna tana a jini tabbas so bai bari ina Da farko ina soyayya shike guduna Amma a yau na gane ya samu kaina Soyayya nisa wanda ba a ishe shi Ya firgita ni a yanzu nake gudun shi Idan da na hali so sai in kashe shi
Soyayya, soyayya, soyayya
Badam badam
soyayya soyayya
soyayya
bata duba amin
soyayya soyayya
soyayya
soyayya da
soyayya soyayya
soyayya antaba na ta har yake ta min jini ban yi zato ba ko a garin koko a wani yau karshe ce wace ta sa so shi nake jini A gani a kasa wanda so ya kasa ni ne ba wani ba So ya sanya fada shi ne ya danya ba daya ba Ki to ma dai komai ya rabe ba tsoro na ji ba Na baki zubar so sai kika bani madaci
Hayya
na saki a barci ni kika bar ni a farke
Hayya
san ban yi zato ba mai nema ya yi dauke
Hayya
kin karba ni da soyayya da na ganta na ja baya in na ga miki na bita wannan shine karya babu zato ba tsammani ko kame ni yankan baya so bai mini rana ba tilas na fada ni dai so bai mini rana ba dole za na fada
soyayya
soyayya badam badam
soyayya
Bata duba abin
soyayya soyayya
soyayya
soyayya
da
soyayya
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 eh in kauna za ta rabe tangala mu za ta kwatanta ka samu sai karke kai da masoyi za ku kasauta wannan ma kauna ce ta shika dubawa mabukata jini da anta san nadu fara da nonan ya kadu zama nake so mun hadu kida ake yi ya kadu ke kika bani alankati karshe sai kika ban jama ke kika bani alankati karshe sai kika ban jama